Zango wani mazauni ne kuma tattara na al'ummomi masu matsakaicin karfin arziki daga arewaci da kudancin Ghana da kuma mafi yawanci baki da suka hijira daga kasashen Afirka ta yamma shekaru da dama da suka gabata. Tsohon shugaban kasa John Mahama a wajen taron masu ruwa da tsaki da jam'iyyar NDC Reshen Zango ta shirya domin jin kukan mazauna zangunan Accra don a gara cikin manufofin jam'iyyar kafin zaben 2024. Yace matsalar da 'yan Zango ke fuskanta na bambanci da wariya da ake nuna musu a wajen yin katin zabe da ake gudanarwa yanzu bai dace ba, domin tarihi na nuni da cewa 'yan Zango suna cikin Ghana shekaru da dama kafin Ghana ta samu 'yancin kai. Yayi karin bayani ga muryar Amurka da harshen Hausa a gefen taron.
Wa ka sani lokacin ga munke lokacin da ana rubuta suna saboda elections da ke zuwa, don shi damuwan da mutanen Zango muna samu da butun azani sunansu, saboda ka cira sunanka an gana kamar kai Fulani ne ko kai Zamrama ne ko kai Bahaushe ne, ta ce kai ba dan Ghana ba. Amma ka duba cikin history mu, kamu a kafa country da ake cira Ghana sai akwai mutanen ga duka ke, akwai Zamrama, akwai Musawa, akwai Hausawa. To an kuma ya ce 12 midnight safe march, waɗanda ke cikin Ghana duka su duka Ghanaians ne, don shi kakanninmu 14th century suka zo nan, don shi ba a kara yi wannan discrimination a ce saboda sunanka ya zama kanga bai kama da ka rubuta sunanka ba.
Mustapha Abubakar yayi tsokaci kan hakan.
Da cewa kaman wani ga do yana da suna cewa kaman Ibrahim Fulani ko kuma Bashiru Bahaushe, idan mai shi za ta register kaman da muke samu yanzu, sai ce kaman wanga ba dan Ghana bane. Me yasa idan yazo ta wurin annawan ba tare da yawa kaman da ake yi muna, da mushi ya zo gaba da yano sai ce kaman zai yi passport ma a ce eh ba dan Ghana bane, sai ce an yi card kaman da muka samu sakarin ja ba dan Ghana bane, sai ce yi voter ID card ba dan Ghana bane. Ina hakuwa da yawa muna so mu farka da jama'a, ko wane ne ka zama musulmi ko Zango, tashi ka ce kaman ni dan Ghana ne dan ne register, of course wanda ya zama alien bai tashi ce za su register.
Wasu masu ruwa da tsaki da suka halarci taron sun bayyana bukatun su da suke da burin a cika musu.
Ni ba tun su ba da yin ba da ya ce ko ya zo ya gyara duka kuma buba council kuna da su da muke gidawa kuna roƙon Allah sai ya zo kotu
jama'a. Ni ne na ku ajiya ma mawuce Jakadiyar Hausawa na Greater Accra. Shi yasa abinda muke so ne ya duba youth da kyau. Ya duba youth kuma batun musulmai kun maka muna rasuwa muna wahala sannan mu samu gawa. Shi yasa ababan nan duka na cikin ababan da ke damu musulmai.
Taron ya samu halartar limamin limamai na Ghana Dr. Usman Nusha Rubutu da limamin Ahlus Sunna wal Jama'a Sheikh Umar Ibrahim da wakilcin majalisar sarakunan Zango da kungiyoyin fararen hula daban-daban na Zango. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.